muryar Amurka ke magana daga gundumar Colombia. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 3:30 na yammaci a nan gundumar Colombia. A wannan rana ta Juma'a, 5 ga watan Yuni shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande ya jagoranta shirin tare da Baba Yakubu Makeri. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan tabarbarewar tsaro a Najeriya, wanda wasu 'yan Najeriya ke ta'allaka matsalar da rashin hubbasan mahukunta. Idan muka leka jihar Oyo kuwa, za ku ji irin matakin da gwamnatin ta dauka don rage raɗaɗin annobar coronavirus ga nakasassu. Sai kuma mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma duk mun kai ga haka, sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kamaru ta ce ɗaruruwan mutane da ke kwanciya a asibiti sun arce daga cibiyoyin kiwon lafiya bayan samun karuwan COVID-19 da ke haddasa coronavirus. Kamaru na da mutum 7,400 da aka tabbatar suna ɗauke da cutar, kana wasu sama da 250 sun mutu da cutar, a cewar alƙaluman jami'ar John Hopkins. Marasa lafiyan sun ce suna jin tsoron kamuwa da coronavirus ne a asibitin, amma jami'an kiwon lafiya sun yi kashedi cewa rashin jinyar wasu cututtuka da ke jikinsu ka iya jefa su cikin haɗari mai girma na kamuwa da cutar. Ministan kiwon lafiyan ƙasar Manauda Malashi ya ce galibin marasa lafiya da suka arce daga asibitin sun shiga garuruwan yammaci na Babanda da Bafusam da babban birnin ƙasar Yaounde da kuma cibiyar tattalin arzikin ƙasar Douala, inda ake samun ƙaruwan adadin mutane da ke ɗauke da cutar a kullum yaumi. Manauda ya ce tuni marasa lafiya 600 ne suka arce daga asibitoci, yayin da wasu dubbai suke kin zuwa asibiti domin kaucewa kamuwa da cutar. Wilfred Awimo, wani ma'aikacin banki ne mai shekaru 31 da haihuwa, ya ce ya yanke shawarar shan maganin malaria da yake fama da ita ne saboda yanzu bai yarda da asibitocin Kabaru ba. Gwamnati ta ce mutanen da aka tabbatar da sun kamu da cutar na ci gaba da karuwa, saboda mutane da dama ko ba su yarda da akwai cutar ba, ko kuma suna kin zuwa asibitin domin a musu jinya ne har sai cutar ta galabaitar da su. Fafutukan neman adalci ga George Floyd bakar fatan Amurka da 'yan sanda suka kashe shi a Minneapolis ta ci gaba a fadin Amurka da yammacin jiya Alhamis, inda aka samu 'yan tarzoma a cikin zanga-zangar ba kamar kwanakin baya ba. An gudanar da galibin zanga-zangar ne cikin lumana da yammacin jiya Alhamis, cike har da birnin New York, inda masu zanga-zangar kisan Floyd suka zarce dokar hana fita ta karfe 8 da yamma. An yi bukin tunawa da George Floyd da safiyar jiya Alhamis a matsayinsa na jajircaccen uba kuma mai kula da iyali a cikin taruka da dama da aka yi, inda ɗan rajin kare haƙƙin bil'adaman nan Reverend Al Sharpton ya ja hankalin Amurkawa game da kisan da farin fata ɗan sandan nan ya yi wa Floyd lokacin da ya ɗora ƙorinsa akan wuyan Floyd yana cewa baya iya huci. Reverend Ashartin ya ce abin da ya faru akan Floyd ya saba faruwa a cikin kasar a fannonin ilimi da kiwon lafiya da fannoni da dama na rayuwar Amurkawa. Lokaci ya yi da ya kamata mu tashi tsaye da sunan George, mu ce a ɗauki ƙauri akan wuyarmu. Ana tuhuman ɗan sandan nan da ya danne wuyan Floyd da kwaurinsa da laifin kisa a matsayi na biyu, kana sauran 'yan sanda uku da suke tare da shi kuma za su fuskanci tuhumar haɗin baki da kuma kisa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alaman manyan tallafi da ake baiwa kamfanonin jiragen sama domin farfado da su bai isa ba, manyan kamfanonin suna shirin rage yawan ma'aikata a wannan lokaci da suke fama su jure wa matsalar rashin tafiyar jiragen saman, lamarin da ya hana masana'antar jiragen saman ci gaba fiye da lokacin da coronavirus bata bayyana ba, kana ya jefa tattalin arzikin duniya cikin rudani. Kamfanin jiragen saman American Airlines da kuma United Airlines sun rage yawan ma'aikatansu ta kashi 30 cikin 100. Shima Delta zai sa wasu ma'aikata su yi ritaya da wuri da kuma sayan hannaye jari a wani mataki na rage yawan ma'aikata. A 'yan watanni da suka wuce, ba mu yi mafarkin cewa Delta zai koma ƙarami ba, amma yanzu shi ne hali da muka tsinci kanmu a ciki, in ji shugaban kamfanin Delta Ed Bastian a wani jawabi da ya aike wa ma'aikatarsa. Wannan matakan ba abin mamaki ba ne, in ji wani masanin sha'anin sufuri Cliff Wiston na cibiyar nazarin Brookings. Ma'aikatar 'yan sandan Australia za ta kafa shingaye a yau Juma'a domin hana masu ziyara da za su je shahararrun filayen wasan dusan kankara a kasar Australia saboda tsoron COVID-19. Mazauna unguwannin da ke kusa da gandun taro na ƙasa na Kosciuszko, mai tazaran kimanin kilomita 500 daga birnin Sydney ta kudu, sun faɗa cewar ba za su iya cinkoson jama'a masu yawon bude ido ba saboda batun coronavirus. Galibi idan aka samu ƙarshen mako mai tsawo a lokacin shigowar kakar hunturu, ana samun dubban masu zuwa hutu suna kai ziyara a gandun taron ƙasar na Kosciuszko mai yawan tsaunuka. Ana ci gaba da rufe wuraren wasanni guda uku da suka hada da Parisha da Charlotte Pass da kuma Treadbow. A cikin wannan dokar hana zirga-zirga sakamakon barkewar annobar COVID-19, hukumomin da ke kula da gandun za su sha fama idan aka samu barkewar coronavirus da kuma hana masu ziyara isa wurin. An jinkirta lokacin fara wasan dusan kankara a hukumance a jihar New South Wales har zuwa ranar 22 ga watan Yuni. Australia tana da mutum 7,240 da aka tabbatar suna dauke da COVID-19. Galibi waɗanda suka kamu sun warke, amma kuma akwai wasu 120 da suka mutu sanadiyar cutar. A ƙarshe, masu zanga-zanga a Mexico sun yi arangama da 'yan sanda da yammacin jiya Alhamis akan mutuwar wani mutum mai shekaru 30 a duniya sa'o'i kalilan bayan 'yan sanda sun kama shi bisa laifin shiga cikin jama'a ba tare da abin rufe huska ba. Hoton bidiyon ya nuna masu zanga-zanga a birnin Guadalajara suna kutsawa a cikin kofar fadar gwamnati yayin da wasu ke cinnawa motocin 'yan sanda wuta. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da kulake domin tare masu zanga-zangar. Bidiyon da ya fito a ranar Laraba 4 ga watan Mayu, an ga 'yan sandan sun kama Giovanni Lopez kana suna takura shi ya shiga motar 'yan sandan yayin da masu wucewa ke ba su hakuri su sake shi. Zanga-zangar kingin ayyukan 'yan sanda a Mexico ta biyo bayan wata zanga-zangar mako guda ne da ake gudanarwa a fadin Amurka akan kisar da 'yan sanda suka yi wa George Floyd a birnin Minneapolis a jihar Minnesota.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na rahotanni. Majalisar Wakilan Najeriya ta kwashe kimanin sawoyi hudu tana muhawara akan karuwar rashin tsaro da al'amuran 'yan bindiga a yankin arewacin Najeriya, wanda a ƙarshen zaman suka yanke shawarar sake gurfanar da shugabannin hukumomin tsaro. Don ƙarin bayani ga rahoton Madina Dauda.
Shugabannin tsaron sun hada da mai ba shugaban kasa shawara a harkar tsaro, Manjo Janar Babagana Mangono mai ritaya, da shugaban ma'aikatan tsaro General Gabriel Olonishakin. Sauran su ne Sufeto Janar na 'yan sanda Muhammadu Adamu da kuma shugaban hukumar tsaro ta farin kaya Yusuf Bichi. Su ne waɗanda majalisar wakilan ta ce su zo su yi bayanin abin da ke faruwa a ƙasa. Wani abu da ɗan majalisar wakilai guda Jika Zaure ya ce lallai shi ne mafita idan ana son a gane matsalar tsaro da ke addabar ƙasar.
Rashin tsaro ya rusa duk cigaban da muka samu. Mafita shi ne ko dai shugaban ƙasa ya tashi tsaye, idan security nan ba za su iya ba ya sauke su, ya kira su yi musu gargaɗi na ƙarshe a matsayinsa na tsohon soja. Ko in ce na soja don bai yi ritaya ba ta karfi da yaji aka yi mai ritaya. A matsayinsa na soja ya kamata ya nuna musu strategin da za su bi a ɗauko tankokin yaƙi yadda ake yaƙi a Sambisa, a tafi cikin dajukan birnin Gwari, Zamfara, Katsina da duk inda waɗannan mutanen suke, a zagaye dajin a yi ta ƙare rana ɗaya. Wannan shi kadai ne abin da za a yi maganin su. In dai ba akwai wata abu da suke badawa ba su barayi, to sai dai in ana haɗin gwiwa da su ne suna ba jami'an tsaro wani abu da ba za su iya zuwa su cin musu rana ɗaya su ƙara da su ba. In ko ba haka ba, to lallai ina kira da shugaban ƙasa ya kirawo 'yan mutanen ya musu gargaɗi ya ba su sati uku ko wata ɗaya. Baya so ya ƙara jin bandit sun shigo wani gari a Najeriya sun kashe wani, a bi su dajikan da suke a zakulo su a kashe su. In ba haka ba ya soke 'yan mutanen ko kuma gwamnatin mu ta ji kunya.
A lokacin da yake nashi nazarin, mai fashin baki a harkar tsaro kuma ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam, Comrade Isa Tijani, ya ce ƙasa tana neman bayanai ba ma daga shugabannin hukumomin tsaro kaɗai ba, har da shi kansa shugaban ƙasa.
Ya kamata shugaban ƙasa da gwamnonin nan farko su fito su yi wa mutane bayanin adadin kuɗaɗe da suke warewa da sunan tsaro. kuma me ake yi da shi domin ba komai ne za a ce da mu wai ai harkar tsaro ba a bincikan kudin yanda aka kashe su akwai abubuwa na sirri wanda ba a bincika amma akwai abubuwa na fili na zahiri wanda ta kamata mutane su san menene ake ciki wannan harkar tsaro ya ishi mutane kana gidanka hankalinka a tashi kana kan hanya hankalinka a tashi
shi kuwa tsohon ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalo yace yawan kiraye-kirayen shugabannin hukumomin tsaro da ake yi a majalisa ba nan ne maganin yake ba yana ganin ana dukan jaki ne ana barin taiki
ban taba na yarda cewa mutum yana gwamna yace ba zai iya bada tsaro ga jiharsa ba gwamna shine kada mai iko sa hannu a takada a ji a kashe mutum shugaban kasa bai da wannan iko gwamna shine mai iko shine babban mai lura da yanayin tsaro na jihansa kudaden tsaro da ake warewa kowane wata idan dai har an zubata a yanayin tsaro yaya za a kashe mutane don haka wannan tabarbarewan yanayin tsaro ta samu tushi ne a rashin iya gudanar da ayyuka ko ba da hankali ga harkar tsaro a jihohi domin suna da cin gashin kansu
abin jira a gani shine irin tasirin da wannan ganawa za ta yi wajen shawo kan tabarbarewar harkar tsaron da ya addabi ƙasa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
idan muka leka a jihar Oyo kuwa inda gwamnatin jihar a yau ta agazawa na kasassu da kayan more rayuwa na yau da kullum a wani yunkuri nata na rage radadin annobar coronavirus Hassan Umar Tambuwal na dauke da karin bayani
kokarin rage radadin cutar coronavirus gwamnatin jihar Oyo injiniya Sai Makinde ya baiwa na kasassu taimakon kayayyakin amfanin yau da kullum kyauta gwamnatin jihar Oyo ya gargadi waɗanda ba na kasassu bane da su daina sajewa da masu na kasa don su sami kayan agajin yace idan aka kama mutum zai yabawa a yazaki gwamnatin Sai Makinde yace lokacin da muka ce a kawo suna yan masu fama da na kasa don a sanya sunayensu a cikin waɗanda za su ci gajiyar kayan agajin da gwamnatin jihar Oyo za ta rarraba daga ƙauyuka wasu mutane sun yi tsammanin cewa ba za mu yi binciken sunayen waɗanda aka kawo ba sai suka kawo sunayen kowa da kowa ba na kasassu ba kadai da mun ka gano hakan sai mun ka cire sunayen waɗanda ba na kasassu bane a cikin jerin sunayen waɗanda za su amfana da tallafin na gwamnatin jihar Oyo gwamna Makinde ya lashe takobin hukunta duk wanda ba na kasashe bane kana ya shiga burtu cikin na kasassu don samun tallafin na gwamnatin jihar Oyo kana aka kama shi daya daga cikin na kasassun da suka sami tallafin Mr. Dele Adekambi a madadin sauran na kasassun ya gode wa gwamnatin jihar Oyo a game da kayan agajin da ya ba su kyauta
and appreciate you especially recognizing us for the presentation and donation of this quality
kayayyakin da aka ba na kasassun dai sun hada da shinkafa samon bita madara suga yadudduka da dai sauransu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
gwamnatin tarayyar Nigeria ta ce za ta zuba jarin kudi kimanin dala Amurka biliyan 1 da miliyan 200 da zai samar da ayyukan yi a kasar ga mutane sama da miliyan 5 a wani shiri nata mai take Green Imperative da zai mai da hankali a harkokin da suka shafi noma a kasar inda tace tattalin arzikin kasar zai samu kimanin dala biliyan 10 a cikin shekara 10 masu zuwa daga Abuja ga Shamsiya Hamza Ibrahim dauke da karin bayani
Gwamnatin Najeriya ta ce shirin zai samar da traktan aiki 6 na harhaɗa ayyukan noma a shiyoyin da ke fadin kasar da cibiyoyin sarrafa albarkatun noma guda 142 a cewar ministan al'adu da yawon shakatawa Alhaji Lahi Muhammad da ministan noma da raya karkara Sabo na Nono a wani taron da aka yi a babban birnin tarayyar kasar Abuja a yau Juma'a za a dau shekaru 5 zuwa 10 wajen aiwatar da wannan aiki tare da tallafin kudaden kasashen waje lamarin da shugaban kungiyar manoman Najeriya Muhammad gaji yace abin ayaba ne in har za a aiwatar da shi yanda ya kamata
bisa ga yadda za a kai kowanne central district a Nigeria nan da kuma kowace garamar hukuma to wannan zai sama matasa al'umma daban-daban aiki ba kadan ba saboda haka tabbas mun san cewa lalle wannan za a samu aiki kuma fatan mu wayannan tuktoci su zo a cikin lokaci ba tare da bata lokaci ba domin a ci gaba da taimakon manoma da al'umma gaba ɗaya musamman ganin halin da ƙasa take ciki a yanzu a wannan shekarun da ake ciki na wannan problem na COVID-19 din, muddin ba a zai an taimaki manoma da makiyaya musamman manoma a wannan lokacin da ya kamata ba, to za a zo a samu matsalan abinci, domin mutane da yawa yanzu suna gudun noman saboda rashin farashi mai kyau da ganin yadda abubuwan suke tafiya yanzu.
Idan ba a manta ba, a watan Janairun shekarar da ta gabata 2019 ne, mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya kaddamar da shirin mai taken Green Imperative ya kai kudi dala biliyan 1.2, inda ya samu haɗin gwiwar bankunan kasashen Brazil da Jamus, hada da bankin cigaba na musulunci wato Islamic Development Bank da dai sauransu, waɗanda za su bada tallafi. Wani hanzari ba gudu ba, shin wannan shiri zai daure ganin yanzu saura shekaru 3 wa'adin wannan gwamnatin mai ci ya kare, kuma an ɗauko wannan shirin da zai kai shekaru 10 ana? Tambayar da na yi wa masani kuma mai sharhi kan tattalin arzikin ƙasa, Dr. Isa Abdullahi.
Na farko, wannan gwamnati idan tunda an ce abin yana so ya kai shi a kai shi a shekaru 10 ne, a yi amfani da kimanin dalar Amurka biliyan 1, wato kimanin zai kai kamar naira biliyan 500,000 haka. To kaga dai a gurgurdan in dorewarsa ne ko rashin dorewarsa, za mu ce in Allah ya da dorewarsa shekarun da gwamnatin take kai shekaru 3 akalla za a iya dorewa da shi. Waɗansu shirye-shiryen ma haka na noma da gona an yi su shekaru da yawa na gwamnatoci, za ka gansu da manufofi masu kyau, idan an zo aiwatarwa kuma in gwamnatin da take kai ta shuɗe sai ka ga ba a ci gaba da su ba. Amma muna fata tunda wannan abu zai amfani ƙasa, gwamnatin da take kai in ta yi wanda ta zo ma za ta biyo bayan ta ma ta daura domin ya zamanto ya amfani wa talaka.
Tun a shekarar 2015 gwamnatin shugaba Buhari take aiki tukuru don farfado da wasu ma'aikatu da kuma canja akalar tattalin arzikinta daga dogoro daga man fetur, batun da Abubakar Al-Hassan Usman masanin tattalin arzikin ƙasa yace wannan shiri zai taimaka wa matasa wajen gasa da takwarorinsu na kasashen waje, kuma zai taimaka wajen haɓaka arzikin ƙasar musamman yanzu da aka rufe iyakokin ƙasar da ake shigowa da wasu kayayyakin abinci.
Matasa tunaninsu zai dinga haɓaka cewa ta wannan hanya za mu bi mu haɓaka noma, za su fara wato gasa da wato ƴan uwansu takwarorinsu na kasashen duniya yaya suke yi suna wato haɓaka noman su. Na biyu kuma yaya za a yi a maida wato in an ce technology wato wannan yin noma ta hanyar sadarwa na zamani wadda kasashen duniya wasu duk sun tafi akan irin wannan, to masashen mu tunanin su zai faɗaɗa.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sai rahotonmu na musamman daga Jamhuriyar Kamaru, wanda Muhammad Awal ya haɗa mana.
A farkon makonnin ne gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta buƙaci ɗalibai da su koma karatunsu, wanda aka tsayar da karatun na ɗaliban tun cikin watan Maris kasancewar cutar coronavirus a ƙasar Kamaru, wanda ya sa ni tattaki har na je ɗaya daga cikin makarantu, anda na tattauna da shugaban makarantar Ecole Principal da yi muƙalin haske kan komawar ɗaliban makaranta. Mun dawo domin mu amsa kira da gwamnatin ya mana, kuma mun cika ka'idodin da aka gindaya mana, shi ne ma ga tantanin da ƙaramar hukuma ta rarraba mana domin wanke hannu. Kowa kafin ya shiga makarantar dole ne sai ya wanke hannunsa da sabulu. Nake cikin aiki da kaina, shin ɗaliban nawa ne a kowane aji? Ɗalibai guda 25 ne, saka muka sanya su a abubuwan, kuma a kowane benci mutum tsaye ne muke sanyawa. Kowane irin ila kika yi wa iyayen yara, mun sanar da iyayen yara cewa da su yi ƙoƙari na ganin sun bi ka'idodin da aka sanya. Na tambayi Malam Ahmadu, ɗaya ne daga cikin masu bayar da shawara ta ɓangaren ilimi na ƙasar Kamaru.
Farko watan June, yau 'yan makaranta sun koma su kulu kamar da gwamnatin Kamaru ta tsara, amma dai wato ba duka ƴan makaranta bane suka koma su kulu, wato ya kasance ƴan to wanda suke ɗakin jarrabawa, kamar wanda suke da jarrabawa da za su yi wannan shekara su ne suka koma su kulu. To kuma gwamnati sun ɗauki duk wani matakan tsaro, gwamnati sun ɗauki duk wani matakai saboda a koma a wannan sukulu a cikin lamun lafiya, kuma kada wannan cutan coronavirus ya yaɗu kuma ya kama wayannan yara. An ɗauki duk wani matakai, duk wani makarantun kaje yau zaka duba zaka ga akwai wannan shi gindin ruwa, ba ma ɗan ƙananan langa aka sa musu ba, gindayen languna aka saka na ruwan mai kashe wannan cuta, saboda a wanke hannaye. Kuma kowane ɗalibi na da takunkumi, abin takunkumi da man na wanke hannu. Kuma a cikin class, wato cikin ke na ɗakin sukulu, an ce mutum 25 ne, kujera kowa kujera mutum ɗaya. To kaga kenan an ɗauki duk wani matakai, kuma yanda aka tsara ko yara sun fito makaranta babu wani mu'amala, kowa ya kama hanya ya koma gida. To kaga yanda kayan gwamnati suka tsara abin, in insha Allah muna zaton cewa komai zai kyau. Su malaman makaranta kuma su ma za a ba su kayan kare jiki da kare duk abubuwan da zai sa cuta ya kama mutum. To kaga koma makaranta na da amfani, saboda yara su samu su yi jarrabawa. In ba koma makaranta ba, wato kenan shekara guda wuce aka yara ba su jarraba ba, ba yi su examen ba, kaga bai ba. Shi yasa gwamnati suka ɗauki wannan matakai, kuma sun ɗauki duk wani abin da zai kawo cikas a wannan abin, sun yi magani. An raba kamar da nan faɗa wannan takunkumi ma yaran makaranta, an ɗauki matakai mamma awal. To dai muna zaton cewa gwamnati ta yi tunani mai kyau da ta wato mayar da yara masu jarrabawa makaranta, domin ba duka makaranta aka koma ba. Kuma sanin kowa ne, lallai ita cutan COVID ta ƙaru mutanen da wato suka kamu abin ya haura, amma dai muna zaton cewa dai duk abin da dai za a yi, gwamnati dai na kokari, sannan kuma gwamnati na bukatan tallafin wato duka al'umma da limamai da sarakai da jama'o'in gabaki daya, saboda mu yaki wannan.
Alhaji Muttari Baminda ɗaya ne daga cikin ƴan bangaren ƴan aware na kasar, na tambaye shi ko ya suka ji da komawa ɗaliban makaranta a Baminda.
Ga yanayin koma makaranta ko litinin da aka saka cewa za a koma makaranta a nan birnin Baminda, ba makarantar da ya koma da talata yi, sannan yan makaranta suka soma tafiya makarantu. Kuma ga matsalan cewan ga wannan cuta na COVID-19, ga kuma matsalan yan aware, ya kawo cewa matsalolin su lalle sun yi mana ainihin yawa. Mu mutanen wannan jihohi gaskiya muna bukatan taimako sosai, domin muna cikin takure. Kasuwa baya yawo da kyau, aiki bai yawo da kyau, babu dai abin da yake tsaye. Wallahi har mu kanmu tunani muke, gashi dai mu yan siyasa ne a cikin kasan, tunani muke mu ware mu gudu mu tafi ma ko wani gefe daban, saboda je mu zauna ko za mu dan sha iska kada.
To ta bangaren gudanar da harkokin kasuwanci, an da ƴan aware masu dauke da bindiga suka sanya muku cewar kar gudanar da kasuwancin ku, to yanzu a wani hali ku
birnin Baminda, ba za mu ce dai shi ƴan awaren nan yaki da ƴan awaren nan ya kare ba. Yanzu abin da yake ciki sun sanja salo ne, yanzu sabon salo suka zo da shi. Sabon salo yawanci ba su suka cika fitowa su yi yaki aka nan da soja ba, sai dai nan soja sun kai musu hari. Yawanci abin da suke yi shine sai su fake su baki mutane su kama su, shi kidnapping mutane abinda suke kenan. Suna bin yan kasuwa, magidanta, masu ma'aikata da sauransu. Idan dai an san ka ko kudin siyasa, yawanci abinda suke kenan su bi ka har gida, ko kuma su fake kankana fita ga tafi ko kasuwa ko wani waje, su cafke ka su dauke ka su tafi da kai daji, su je su tambaye kudi. Suna tambayan kudi a ba su ko miliyan 2 ko miliyan 1 da sauransu, haka suke yi. Abi yawanci abinda yan awariya suke kenan. Na biyu kuma, yadda muka san tafiya cewa babu aiki ranar Litinin, hakan nan yake har yanzu a birnin Baminda da sauran birane masu harshen English. Ranar Litinin ba makarantu, babu aiki, ba komai, kowa zai rufe yana zaune ne kawai a gida hakan nan. So wannan har yanzu dai daidaina ba. Akwai wasu wanda suke kokari su ga cewa an fito aiki, amma mutane tsoro yana hana su fitowa, ko kuma da yadda da abin da ƴan awarin suka saka, domin wanda yadda da abin ba zai fita ba, wanda ma tsoro ne zai hana shi, don kowa na da abin da yake hana shi fita ranar Litinin. To kaga wannan abin nana yake kuma kanana ana samu a wayansu kauyuka. Yau zaka ji soja sun kai musu hari a waje kaza, ko su sun karye wani gada can sun kai wa soja hari da sauransu, amma abin bai tsaya.
Yau shekaru uku kenan da gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru take dauki ba dadi tsakaninta da masu jihar da kayar baya a jihohi biyu na masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a daidai wannan lokaci bar mu kawo muku shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru ta rada wani kwamiti na musamman wanda za su ziyarci filayen kwallon kafa sabbi wadda za a gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka a shekara ta 2021. Shugaban kwamitin Madan Shula ta ce za mu zagaya dukkanin filayen kwallon kafa da aka gina sabbi kuma za mu bayar da rahotonmu nan ba da jimawa ba. Lalega ta bangaren masu taka leda a kasar jamhuriyar Kamaru Muhammadu Shafiu ɗaya daga cikin masu tamola a kasar ya ce su kan ashirin suke.
To mu gaskiya dai fatan da dai muke muna dai jira su shugabannin wannan wasan kwallon kafa su ba mu dama tukuna su ba mu izini ko umarni da zamu ci gaba da exercise domin wato mu fara gudanar da wasan kwallon kafa kamar yadda muka saba yau da kullum. Idan ma za su gindaya mana dokoki ne na wato kaidoji waɗanda zamu bi mu na kare kanmu ga wannan cuta ta coronavirus sai su ba mu, amma fa zai wahala a ce ɗan wasan kwallon kafa sun ba da tazara tsakanin su domin ku sanin kanku ne wajen wato da ake wasa wasan kwallon kafa da ƙyar ne ba za a samu wato hada kafada ba ko kuma dan uwa ya taba dan uwa da ƙyar ne.
To ko ya za ku yi da bin ka'idodi na cakuduwa da takwarinku wajen hana kamuwa da cutar nan ta COVID-19?
Zai wahala a ce mun yi wasa da wannan takunkumin rufe hanci da baki sai dai Allah ya kiyaye, amma wasu kuma na cewa wannan cuta dai ta COVID-19 ko coronavirus ba ta kashe matasa, ba ta kashe matashi, sai dai matashi yakan rabu da ita ne kadai amma ba ta kai shi ga halaka. Wasu cewa suke cuta ce dai ta dace dai ta tsofaffi. To mu a matsayin mu na matasa kuma mun saurari labarai kuma labarai sun tabbatar mana ga hakan, saboda haka muna jira shugabannin mu na wato wasan kwallon kafa su ba mu dama tukunna sai mu ci gaba da wasan kwallon kafan mu ko exercise kamar yadda muka saba ko da yaushe. Insha Allah wannan abin da zan iya faɗa kenan, musamman irin wannan halin da duniya take fuskantar wannan annoba ta coronavirus ko na ce COVID-19.
Mama Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Kamaru ta ce ɗaruruwan mutane da ke kwanciya asibiti sun arce daga cibiyoyin kiwon lafiya bayan samun ƙaruwar COVID-19 da ke haddasa coronavirus. Kamaru na da mutum 7,400 da aka tabbatar suna ɗauke da cutar, kana wasu sama da 250 sun mutu da cutar, a cewar alƙaluman jami'ar John Hopkins. Marasa lafiyar sun ce suna jin tsoron kamuwa da coronavirus ne a asibitin, amma jami'an kiwon lafiya sun yi kashedi cewa rashin jinyar wasu cututtuka da ke jikinsu ka iya jefa su cikin haɗari mai girma na kamuwa da cutar. Fafutukan neman adalci ga George Floyd baƙar fatan Amurka da 'yan sanda suka kashe shi a Minneapolis ta ci gaba a faɗin Amurka da yammacin jiya Alhamis, inda aka samu 'yan tarzoma a cikin zanga-zangar ba kamar kwanakin baya ba. An gudanar da galibin zanga-zangar ne cikin lumana da yammacin jiya Alhamis ciki har da birnin New York, inda masu zanga-zangar kisan Floyd suka zarce dokar hana fita ta ƙarfe 8 da yamma. Da alaman manyan tallafi da ake baiwa kamfanonin jiragen sama domin farfado da su bai isa ba, manyan kamfanonin suna shirin rage yawan ma'aikata a wannan lokaci da suke fama su jure wa matsalar rashin tafiyar jiragen saman, lamarin da ya hana masana'antar jiragen saman ci gaba fiye da lokacin da coronavirus bata bayyana ba, kana ya jefa tattalin arzikin duniya cikin rudani. Kamfanin jiragen saman American Airlines da kuma United Airlines sun rage yawan ma'aikatansu ta kashi 30 cikin 100. Shima Delta zai sa wasu ma'aikata su ritaya da wuri, da kuma sayan hannaye jari a wani mataki na rage yawan ma'aikata.
To madalla masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. A daidai wannan lokaci bari mu miƙa sakon fatan alherin muryar Amurka zuwa ga ma'abuci sauraronmu a kodayaushe, Malam Bala Muhammad Dambam da amaryarsa Rukayya Ahmad, wanda aka yi a yau Juma'a da fatar Allah ya sa albarka, Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu kuma sai godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta hada mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bis salam.